Have a global warming day. Have a global warming day. Have a global warming day. Masu masu tsui ne. Masu masu tsui ne. Masu masu tsui ne. Watch the ice caps melt away. Have a global warming day. Masu masu tsui ne.